Amurka ke magana daga gundumar Columbia, babban birnin tarayyar Amurka, akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a Niya, Nomad FM da Lol FM, da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu a duk lokacin da aka so a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 16 ga watan Afrilun shekarar 2019, Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu a yanzu. Amma kamun mu tsunduma cikin shirye-shiryen namu, DJ ba mu kanin labarai.
Daya daga cikin manyan labarai, masu daukar hankali a cikin shekara biyu na shugaba Donald Trump za su fito fili. Korea ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya.
To, kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu, muna dauke da rahoto akan kame da hukumar fasakorin Najeriya ta yi, wato custom, na miliyoyin kuɗi.
Sannan mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu NAFDAC number kaga cewa ba maganin kwarai bane.
To, idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa, a ciki za ku ji halin da ake ciki da waɗansu iyaye suka nuna rashin amincewarsu ko kuma rashin jin daɗinsu dangane da wasu kuɗaɗe da aka sa su biya.
Mun gamsu saboda wannan da muka ce ai muna ita ce ya dauka kuma ita ce za a biya miri, ai muna banna bisa gudrom, ai muna banna ga motoci.
Daga bisani kuma Hawwa Umar za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Daga cikin manyan labarai masu daukar hankali a cikin shekara biyu na shugabancin Donald Trump za su fita fili tare da fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller game da zargin shishigi da karya doka a zaben shugaban Amurka. Babban Attorney General William Barr yana shirin yin bayanai game da rahoton Mueller a yau Alhamis jim kadan bayan ya tura wa majalisa bayanan, sannan kuma daga bisani za a saka shi a yanar gizo. Karo na farko, majalisa da jama'ar Amurka za su gani da kansu abinda Mueller ya binciko, yayin da shi da masu taya shi binciken suke kokarin sanin ko masu yi wa shugaba Trump yakin neman zaben sa na da hannu a kasalandan din da Russia ta yi a zaben shekarar 2016 wanda Trump ya lashe. A farkon shekara ta 2017, hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa Russia bisa umarnin shugaban kasar Vladimir Putin sun yi shishigi a yakin neman zaben Amurka tare kuma da nuna fifiko ga nasarar shugaba Trump. Korea ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya. Kwon Jong-un, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Korea ta Arewa, ya ce Pyongyang tana son wanda ya kasance mai hankali da kuma iya magana cikin mutuntawa. A cewar wani rahoto daga jami'an kamfanonin dillancin labarai na Korea ta Arewa KCNA, wannan kalaman na Kwon Jong-un sun fito sa'o'i bayan da gwamnatin ta kaddamar da wani sabon shirin gwajin makamai na melinzami wanda suka kira jigon dabarar makamai wanda ya nuna karfin sojojin na Pyongyang. Kamfanin dillancin labarai na KCNA ya ce Kim Jong-un ya jagoranci gwaje-gwajen jiya Laraba, ya kuma kira shi aiki mai mahimmanci. Fiye da mutane miliyan 150 ke kada kuri'a a babban zaben shugaban kasar India zagaye na biyu. Zaben na yau Alhamis wanda ya kunshi mazabu fiye da 90 a jihohi fiye da 12 wanda ya hada da yankin nan da kabilar Kashmir ke shugabanta inda aka kashe jami'an tsaro Indiyawa sama da 40 a wani harin bom da ya tashi da wata motar safa a watan Fabrairu headquarter New Delhi ta mai da martani inda ta tura jirgin sama mai barin wuta daga yakin kasar Pakistan don wargaza sansanin horaswar yan ta'addar kasar Pakistan Jaish-e Muhammad wanda suka dauki alhakin harin dai ya harzika kasashen biyu masu tunkaho da makaman kare dangi amma ya kara wa firaministan India Narendra Modi kwarjini a idan jama'a ana ganin Modi da jam'iyyar shi ta Bharatiya Jannati a matsayin wanda jama'a suka fi rinjaye a kansu amma suna fuskanta matsaloli a yankunan karkara a dalilin rashin samun yabanya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, yar shugabar kasar Amurka Donald Trump kuma mai bada shawarwari a fadar White House Ivanka ta yi jawabi a wani taron mata 'yan kasuwa kasar Ivory Coast. Al'umman da ke tallafawa mata su yi nasara sun fi samun zaman lafiya da wadata kuma wannan ya bayyana a cikin dukkanin binciken da muka gani. A cewar Ivanka a wani ɗakin taro cike da mata 'yan kasuwa da shugabannin al'umma da 'yan siyasa da kuma ɗalibai. Jawabin da ta yi a taron matan 'yan kasuwa mai suna Women Entrepreneurs Financial Initiative a Ivory Coast shine wuri na ƙarshe da ta yada zango a ziyararta ta kwanaki hudu a Afirka don tallata shirin da mahaifinta ya sanar a watan Fabrairu inda za a kashe dala miliyan 50 wajen inganta aikin mata a kasashen masu tasowa. Mun gabatar da shirin na WGDP Women's Global Development and Prosperity Initiative a cikin Fabrairu na shekara da ta gabata kuma shine tsarin kula da tattalin arziki na mata na farko a cikin kasashe masu tasowa da niyyar tallafawa mata miliyan 50 daga nan har zuwa shekara 2025 in ji ta a taron. Wasu da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne sun cafke wata motar bus a kudu maso yammacin Pakistan yau Alhamis kamin yamma kuma suka kashe fasinjoji 14 mafi yawa sojojin ruwa. Shaidu da hukumomin sun rawaito cewa an dakatar da bus din ne a wani lungu a kan babbar hanya da ta haɗe da garuruwan tashar jiragen ruwa na birnin Karachi da Gwadar. Wani gungun mahara kusan 24 da suka yi shigar burtu da kayan sojoji sun duba katunan shaidu na duk fasinjoji kafin suka tilasta 16 daga cikinsu su fito waje sannan suka yada su da harsasai. Biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sun yi kokari suka tsere suka isa wajen sojojin tsaron bincike suka maimaita musu lamarin kamar yadda wani jami'in tsaron gida Jihangir Dashti ya faɗa wa muryar Amurka.
Gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Bari mu shiga duniyar rahotannin namu kuma inda za ku ji cewar hukumar fasakori ta Najeriya ta yi samami wanda ta kama waɗansu haramtattun kaya da aka shiga da su cikin ƙasar da suka kai kimanin miliyoyin naira a ƙasar. Da ma halin da ake ciki tun bayan bude wani farfajiyar yanar gizo na hukumar da ta bude don daukan ma'aikata. Babangida Jibrin ya aika muna da wannan rahoton.
A wani taron manema labarai da hukumar ta Constant ta gudanar a birnin Lagos ta ce muggan kwayoyin sun hada da na tramadol da codeine da alluran paracetamol da aka haramta shigowa da su ba tare da takardar hukumar NAFTAC ba, kuma kwayoyin dai sun kai na fiye da naira miliyan 250. Dr. Muhammad Ali shine controller mai kula da wannan shiya ta daya da ke Lagos, kuma ya karin haske akan kamin da hukumar ta Constant ta yi.
Kuma muna da wannan da kararin naman kaji da aka hana shigowa da shi, sannan mun kama wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu NAFTAC number kaga cewa ba maganin kwarai bane, maganin kala ne, wasu cikin kwalabe, wasu cikin kwali. Bayan wannan muna da Indian hemp da muka kama parcel, kaga dauri kenan. Muna da mai da suke ce ma vegetable oil.
Ja ko sayar da magan kwayoyi dai abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya tsakanin matasa, don haka na tambayi wani matashi da ke zona a birnin Lagos yadda suka ji da wannan kame na magan kwayoyi da hukumar ta Constant ta yi.
Zance dangane da wannan kame da hukumar custom ta yi, ai to gaskiya abu ne wanda ya kamata a yaba musu, saboda irin wannan kwayoyi da ake sai da ake kama suna kawo illa ga matasa ga kuma harya dokar kasa. To hakan dai da aka yi gaskiya ya kamata a ce an hukunta wanda ke shigowa, kuma a sa ido kan yadda ake shigo da abu.
To kana ganin akwai yaba kenan game da ayyukan hukumar ta custom din?
Ai gaskiya dole ne a yaba musu.
Sauran kayayyakin da hukumar ta custom din kama da sun hada da motoci kimanin 130 na alfarma da kuma kayan gwanjo. Yanzu aka dai a wani mataki na ƙara yawan jami'an hukumar custom da za su dinga sa ido akan iyakokin Najeriya. Hukumar ta custom a tabakin shugaban ta Colonel Hamid Ali Murabus ta dauki matakin ƙara daukan wasu jami'an custom 3,200 da sai dai kwana daya bayan bada wannan sanarwa. Yanzu aka kimanin mutane 100,000 ne suka rubuta bukatar neman shiga hukumar ta custom din, abinda ke kara nuna yawan rashin aikin yi tsakanin matasa a Najeriya. Babin ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
To Allah ya kyauta a gaida baban gida jibrin. Su kuma iyaye sauran jama'a na ta nuna rashin jin daɗin su akan hukuncin da mahukunta suka ɗauka biyo bayan wata zanga-zanga da ta yi sanadiyar dukiyoyi. Suleiman Muni Barma ya hada mana wannan rahoton dangane da yadda halin ya kasance.
A ƙarshen makon jiya ne alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin Nijar Procureur de la République Sha'ibu Samana ya buƙaci mutanen da ke korafin an yi musu barna a yayin zanga-zangar ɗalibai ta ranar 9 ga watan Afrilun 2019 su yi rajista a ofishin hukumar 'yan sandan feji domin duba hanyoyin biyan kuɗaɗen dukiyoyin da aka ɓannata musu. Lamarin da ya bada damar tuntubar mahaifan yaran da abin ya shafa.
Akwai wanda suka zo suka gwadi motocinsu ne koko kayan abin hawansu ne da aka banna da aka yi mashi na jimilla ya tashi wajen miliyan 725,000. Uwayen iya mun nuna masu matsalolin da biyan suka yi, don ka sun amince su biya wannan kuɗi. Duka jimilla abin da suka biya shi ne tashi miliyan 725,000. Don ka a halin yau duk yaran babu yara ko guda wanda annan da hannu.
Ma'aikatar magajin garin Yamai na daga cikin waɗanda ke korafin an yi musu barna a yayin wannan zanga-zanga. Malam Wahid Tanko darakta ne a wannan ofishi.
Mun gamsu saboda wannan da mun ci ai muna ita ce ya doka, kuma ita ce za a biya miri. Ai muna banna bisa gudrom, ai muna banna ga motoci. Akwai itace wanda a bisa hanya wanda aka samu wani giriyaji nan iyadan sun cicire. To wannan ne gaba ɗayan kwacin milas muka kama procureur.
Sai dai kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren Yamai a tabakin sakataranta Adibis Aliyo na mai nuna rashin gamsuwa da wannan mataki.
Abun nan da an kai ranle na Fabril ba 'yan makaranta ne ba, waɗansu bado ne da sun kuzo sun kushe gani sun 'yan makaranta sun yi kone-kone sun yi hoshe-hoshe, kuma ko da sun ka fara su 'yan makaranta suna cikin lakololi ne suna nan gaya ajikinsu. Wannan abun da ni ba mu shi daɗin abun nan, kuma ba za mu yarda ba insha Allah sai mun yi riku bisa wannan abu, za mu dawo bisa wannan abu.
Hukumomin shari'ar Nijar na ganin matakin a matsayin wata hanyar ladabtarwa ko kuma jan kunne ga matasan wannan ƙasa ta yadda za su bambanta 'yanci da haƙƙin ɗan ƙasa.
Baka da 'yancin don nuna rashin daɗinka ka je ka yi ɓanna irin wannan, ko ka je ka taɓa kayan wanda ba su ci ba su sha ba. Don ina kiran gare su don duk lokacin da su wannan irin hitowa ya zamanto sun ba da gargaɗi wajen abokansu da su daina irin wannan aiki.
matakin soke tsarin bayar da karatun bayan fage da wasu malamai kan baiwa dalibai da sharadin biyan kudade da ake kira kurda fi ne mafarin zanga-zangar ta ranar 9 ga watan Afrilu. A yayin da dalibai ke ganin tsarin na taimaka musu wajen cike gibin karatu, ita kuwa gwamnati cewa take akwai yaudara a tattare da wannan tsari saboda ba rabon ƴaƴan talakawa a cikin sa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma, masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma bari in koma gefe Hawwa Umar don ta gabata mana da shirinta.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia, wato tsananin zafi.
Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai, inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake, sai ki ga yana hada zufa a jikin na sana zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita.
Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta?
Lalle kamar yadda sunanta take hypothermia, wato kenan jiki ne ya zamanto yayi zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje, kamar daga rana misali. Lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi, to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa, zaki ga zafin ya kai wani yanayi sosai. Akwai abin da ya shafi tafiyar da zafi, imma daga cikin jiki ko imma daga waje. To in ya zamanto cewa an samu wannan matsala ta hypothermia, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai. To jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali. Sai abinda muke kiransa physiological activities, wato kenan a kimiyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki. Sai ki gan zaman abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin, ya kai ga halako, ya fi tsananin abin da yake faruwa na zafi, ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki ba.
To likita, menene alamomin cutar hypothermia?
Alamomi dai sun hada kaman da duka zafi na jiki, sannan kuma sai zufa. Kiga mutum jiki ya jike da ruwa, yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa. Kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala. Idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto ya zafin daga waje ya samu, zai samu illa daga ciki, to haƙƙi kuma da yara ta na jiki ya tafi da wannan zafin, sai ya zamto bai zai yi shi ba saboda zafin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani. To sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa yayi zafi sosai, sai kuma zaki ga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba, kuma ina zaki tarar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi da kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki.
To shin wace irin illa tsananin zafi ke iya kawowa a jikin dan adam?
Tsananin zafi da ke waje misali kamar daga rana da muke magana akan wannan abin da ya shafi hypothermia, yakan faru ne idan hakan ta faru na tsananin zafi. Dama dan adam jikinsa kamar da muke magana akwai kimiyance ya kamata ya tafiyar da wannan zafi yadda ba sai an samu wata matsala ba misali. To lokacin da ga mutum yana zufa a jikinsa, sannan kuma yana wannan daidai wannan lokacin yakan yana rasa kuma wasu sinadarai a jikinsa wanda muke sani da electrolyte. Idan ya zamto ya rasa wayannan a jikinsa, to kuma yana ci baya kenan, to kenan ya samu raguwan wasu al'amura na jikinsa wanda ya kamata su tafiyar da ayyukan jiki kamar yadda ya kamata. ta. To zaki ga mutum a wannan lokacin ya zama a gaji yake, ga zufa nan ta gama maimai jikinsa gaba daya, sannan ya gaji, sannan kuma zaki ga alaman idonsa sun shiga daga ciki sosai, kaman dai wanda yayi aikin wahala sosai, ya gaji ya wahala sosai.
To likita, idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata yayi?
Gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tunda zafi ne, yakan kai ga mutum halako ya kwanta a wani wuri, wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafi da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba. Karki manta nayi magana akan abin da ya shafi sinadari na electrolyte, bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka, yanzu gashi yana rasa su a jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai. To zaki ga mutum ya koma gefe ya kwanta, misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa, misali ya zauna yana shan iska. To lalle wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimake kansa ta inda zai koma a gargashin inuwa misali ko gargashin bishiya saboda ya sha iska. A wannan lokacin jikinsa na bukatan iska, shi ma na bukatan kuma hutu, ba ya cigaba da ayyuka da yake yi ba. Muna ma bada shawara koda wasu ayyuka yake a lokacin, a tilasta shi a maida shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata.
Mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki, yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa?
Wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan sami jiki ko rana takan illata jiki, misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai. Idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka kai shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta, to zaki ga daga baya dan maido da hankalinsa, misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu. Illan da take faruwa kawai shine daga baya kin sanai maganan cewa zai iya rasa wasu sinadarai a jikinsa saboda rana ta kona rana da ta sami jikinsa, misali. Muna bai bada shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi da madole, to sai ya zamanto ya sha ruwa, shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kaman bashi ya dauka, misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da yayi da kuma galabaita da yayi, jikin na bukatar ruwa sosai. To yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri taimake kansa ya koma inuwa ya zauna, to ya samu ruwa ya sha. To shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na kasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki, misali.
Cutar hypothermia ba ta bukatar wani taimako ne daga likitoci?
Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru, bukatan zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita, sannan bai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa. Duk wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti su ga likita, sannan a ba su lokaci su dan huta, sannan wannan abin da ya shafi jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ga ma a masa wasu magunguna, misali abin da ya shafi kaman ko karin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa. To yana da kyau bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa, yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa, yakan kai ga a masa karin ruwa a asibiti da wasu allurai. Sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da ya shafi zafi na cikin jiki. Irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta kai ga ta da masa zazzabi kuma a cikin jikinsa. To kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti, bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje, sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi, to lalle ya je shi asibiti, har ma yakan kai ga a kai shi dakin gwaje-gwaje, misali wasu ƴan gwaje-gwaje da ya kamata a yi, sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi, tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti. To lalle aje shi a asibiti ayi wasu ƴan gwaje-gwaje, yakan iya taimaka a gano cewa ko yana buƙatan wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje, misali na zafin rana, misali.
Kenan za a iya cewa hypothermia takan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki?
Lalle takan haifar da wasu illoli a cikin jiki. Karki manta dazu na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam, misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da shafi kaman gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa, yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa, ana samun illoli sosai wani lokaci. Ki ga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idonsa ya rufe, misali ko kuma yana ganin jiri, misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake, yanda muke kiransa loss of consciousness. To shi ma irin wannan ajiye shi a asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa, abin da ke kiransa medical observation, yana iya faruwa a ajiye shi a asibiti kuma ana bashi lokaci ana wasu abubuwa, nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga cikin jiki sakamakon wannan rana da ya same shi daga waje. Misali
kamar suwa suka fi kamuwa da wannan cuta,
wanda suka fi kamuwa da wannan cuta sun hada ne da mutane kamar masu aiki a waje misali, ko ayyuka na karfi misali a waje kuma a tsakiyar rana misali. Hakan ya samu masu aikin karfi kamar masu aikin gine-gine, ko kuma aiki na wasu ayyuka na cin-cin-cin wasu abubuwa a ƙasa misali, ko kuma wani aikin karfi dai abin da ya shafi wanda za a yi. Duk aikin da ya kamata a za a yi shi, in aka yi shi a ƙarƙashin rana ake ta yi, to lalle yana iya haddasa wannan matsala ta hypothermia.
To likita, na wannan lokacin ne ko kuma abin yakan taru ne sai lokaci daya ya haddasa wannan cutar, ko kuma lokaci daya mutum zai iya cin karo da wannan cuta ta hypothermia, wato tsananin zafi?
Lalle cin karo da wannan cuta ya ta'allaka ne kawai irin yanayin shan rana, ko yanayin rana da ta same jiki misali, sannan kuma da yanayin yadda cikin jiki yake. Idan ya zamto cewa wanda ba su da garkuwar jiki da karfi sosai, ko kuma ya zamto ba su da kuzari a jiki sosai, lalle zaki tarar da a lokaci guda in ya sha ranar kawai na wasu awowi kaɗan, ko ya aiki ƙarƙashin rana kamar na awa biyu zuwa uku ko zuwa hudu misali, sai ki tarar da yanayin jiki duka ya canza, saboda dama ko bai da kuzari sosai, ko dama irin waɗanda suke da nakasa ta bangaren abin da ya shafi garkuwar jiki, to lalle akan samu wannan matsala tare da su. Sai kuma waɗanda suke ta aiki a rana yau da gobe kamar da kike magana, lalle suna iya kamuwa da wannan, saboda misali sun yi aiki shekaran jiya, sun yi aiki jiya, yau sun yi aiki gobe, ma hala za su yi aiki har yanzu, kuma kullun a ranar ake ta aiki, to lalle yana iya yiwuwa jiya ta faru, yau ta faru, haka ya aiki gobe, sai kiga wasu lokuta da kiku kwanaki haka, to sai kiga abin ya zo masa lokaci guda, saboda ya jima yana irin wannan ayyuka a cikin rana misali.
To likita, wata shawara zaka bawa masu irin waɗannan ayyuka, musamman ma a rana, domin yadda za su kare kansu daga cin karo da wannan cuta ta hypothermia?
Shawaran da zan bada anan shine abin da ya shafi aiki a rana, gaskiya mu guji aiki da yawa a rana sosai, saboda rana tana da illa sosai a jikin dan adam, kama daga waje ko fata muke gani a waje, sannan kuma har ciki game da wasu ayyuka a jiki sosai, gudanar da wasu ayyuka abin da ya shafi a jiki wanda dan adam ma bai ma sani ba. Muna kira ga mutane lalle duk lokacin da za a yi aiki a rana, ana iya wani lokaci in ba za a iya daina aiki a rana ba, ana iya yi kadan a huta a sake komawa a sake yin aiki, wannan yakan taimaka sosai, inda za ka ga mutum ya aiki ko da na awa biyu ne ko uku a rana, sai ya dawo kuma ya huta na awa ɗaya da rabi ko awa biyu ya sake komawa ya aiki, to wannan shi ma yana taimakawa. Wannan takan faru ne kawai idan mutum bai zai iya barin aikin ba gaba daya, muna ba da wannan shawara. In kuma Allah ya sa zai iya barin wannan ayyuka da yake a rana, to ya canza da wani aiki misali daban, ko wata bangare daban na aiki wanda zai taimaka masa fiye da wannan, saboda zaman sa a ranar ne ba a so da yawa, saboda abin da ya shafi matsalar hypothermia. Kin ga kenan, dogaro ko aiki a rana da yawa, wannan kuma ba a kiransa abin da ya shafi kamar jajircewa.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Isa Adamu Mavu, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kamin mu kammala shirin namu, bari mu ba ku labaran duniya a takaice.
Daga cikin manyan labarai masu daukar hankali a cikin shekara biyu na shugabancin Donald Trump za su fita fili tare da fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller game da zargin shishigi da karya doka a zaben shugaban Amurka. Koriya ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya. Jiya Laraba, yar shugaban kasar Amurka Donald Trump kuma mai ba da shawarwari a fadar White House Ivanka ta yi jawabi a wani taron matan 'yan kasuwa a kasar Ivory Coast. Al'umman da ke tallafawa mata su yi nasara, sun fi samun zaman lafiya da wadata, kuma wannan ya bayyana a cikin dukkanin binciken da muka gani.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau za mu ba ku dama ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne a kan halin da aka shiga na rashin aikin yi a Najeriya. ganin yadda ake ta tururuwa wajen aika takardun neman aiki daga bude wannan shafi na hukumar safarata kwastam ta Najeriya ta yi jim kadan mutane da dama sun ainihin aika takardunsu. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari, sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Tadi Abeje, da kuma injiniyan namu na wannan lokacin Mr. Yolarich. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, sai a gyara zama don shirin yau da gobe.